A daidai lokacin da ake wannan hatsaniya, Senator Barau Jibrin ya mayar da martani akan zargin cewa an kame motoci na alfarma da aka yi fasakaurin su a gidansa har guda 18.
To ai babban abu shine ita demokradiya, ba wanda zai ce yafi kowa wato sanin abin da ya dace ai. Idan ka zo da abinka aka faɗa ma kan cewar wannan abin a gyara, ai ba wata matsala bace, sai a duba a zauna a jita zama. Duk waɗannan abubuwa bai ma dace a zo ana magana akan waɗannan abubuwa ba yanzu. Abin da ya dace shine muna cikin tattalin arziki, muna cikin wani yanayi. Kamata mu haɗa kanmu gabaki ɗaya, mu ga za mu taimaka wannan ƙasar. Amma a zo a zauna a dinga manganu wanda babu tushe. Misali, a bar abin da yake damun ƙasarmu, mu je muna ta wani abu na daban. Ina ganin wannan ba daidai bane.